Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17725 da kuma 60. Masu rarrabe mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomadaniya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masuraro assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Murtala Faruk sanin da muka saki dawo a shirin mu na hantsi yau ranar talata 7 ga watan Janairu shekarar 2020 cikin shirin za ku ji cewa sakamakon zaman darda da ake tsakanin Amurka da Iran ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya fitar da gargadi ga Amurka mazauna kasar sai kuma shirin a dawo lafiya da babaya ko makir zai gabatar mana daga nan kuma sai shirin jaridin jamhuriyar Niger da kuma wasu ra'ayi da kuma suraro ki kira kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da cikakkun labarin duniya.
To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi. Wasu kasashen turai kawayen Amurka sun kira ga bangarori biyu na Amurka da Iran da su maida wukaken su kube biyu bayan alwashin da Iran ta yi na maida martani akan kisan babban komandan ta Qasem Soleimani da Amurka ta yi a Iraki. Duk da yake Amurka bata sanar da kawayen nata na turai ba kafin kai harin akan komandan na Iran. Prime Minister Britania Boris Johnson ya ce kasar ba za ta yi alhinin mutuwar Soleimani ba Amurka kadai ba, Britania ma na cikin kasashen da suka ji jiki a hannunsa, inji Director General na cibiyar ayyukan gidan sarautar Britania Karen von Hippel. Kasashen Britania da Faransa da Jamus a jiya Litinin sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa inda suke kira ga bangarorin biyu da suke zuciya nisa su kuma nuna halin dattako. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta EU ta gayyaci Ministan Harkokin Wajen Iran Mohammed Javad Zarif zuwa Brussels a ƙoƙarin ganin an daƙile rikicin. Tsohon mai baiwa shugaban Amurka shawara akan sha'anin tsaro John Bolton a jiya Litinin ya ce zai bayyana domin ba da shaida a zaman sauraren ƙarar tsige shugaba Donald Trump idan har majalisar dattawa ta gayyace shi, lamarin da zai baiwa Democrats ƙarin haske akan ainihin abin da ya faru a bayan fage akan yunkurin Trump na tursasawa Ukraine gudanar da bincike da zai amfane shi a siyasance. Bolton wani mai aƙidar jaddada ƙarfi ikon faɗa a ji da Amurka take da shi a duniya. Yayi aiki a matsayin jami'in tsaro na uku na Trump tsawon watanni 17 kafin a cire shi a watan Satumban da ya gabata sakamakon takaddama akan yadda za a tafiyar da dangantaka da Iran, Koriya ta Arewa da Afghanistan. A shirye-shiryen kada kuri'ar tsige Trump a majalisar wakilai, masu bincike sun ƙi gayyatar Bolton saboda fargabar tsawaita zaman shari'a a kotu akan ko za a iya tilasta masa ba da shaida ko kuma zai yi biyayya ga umarnin Trump da ya hana wa manyan jami'ai bayar da shaida. Yayin da zaman sauraren karar ta tsige Trump ya koma majalisar dattawa, duk da yake ba a tsayar da ranar somawa ba, Bolton ya ce zai so ya warware wasu al'amura masu sarƙaƙiya gwargwadon iyawarsa cikin kyakkyawan natsuwa da kuma nazari. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Amurka ta tura ƙarin sojoji a wani sansanin soji da ke ƙasar Kenya biyu bayan mummunan harin da mayakan ƙungiyar Al-Shabab suka kaiwa sansanin a ranar Lahadi. Rundunar sojin a Afirka ta faɗa a wata sanarwa a jiya Litinin cewa dakarunta masu kai ɗaukin gaggawa a gabashin Afirka sun isa sansanin na Manda Bay domin ƙarfafa tsaro. Rundunar ta kuma ce ba inda ta ga wata alamar cewa harin na da alaƙa da Iran. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka uku suka mutu a ranar Lahadi sa'ad da mayakan Al-Shabab suka kai hari a sansanin na Manda Bay wanda dakarun yaƙi da ta'addanci na Amurka da Kenya suke amfani da shi. Dakarun tsaron Kenya sun faɗa a wata sanarwa cewa an kashe 5 daga cikin maharan. Sojojin Amurka na amfani da sansanin na Manda Bay domin horar da dakarun kasashen Afirka da ke kawance da Amurka da kuma kai ɗauki a kan duk wani rikici, kazalika da kare muradun Amurka a wannan yankin. Dakarun da ke biyayya ga babban hafsan sojin ƙasar Libya Khalifa Haftar sun ce sun karɓe ikon birni mai muhimmanci na Sirte daga gwamnatin da yammaci ke marawa baya a Tripoli. mai magana da yawun sojojin kasar ta Libya na Haftar ya faɗa a jiya Litinin cewa sun kwace birnin a cikin ƴan sa'o'i kuma tuni da ya sami ƴancin kansa. Kawo yanzu Tripoli bata yi wani sharhi akan lamarin ba, haka kuma babu cikakken bayani akan gwabzawar Sirte da ke kan gabar Mediterranean, birni ne mai muhimmanci domin kuwa Dakarun na Haftar ne yake ikon gabashinsa, yayin da Tripoli take iko da yankin har zuwa yammacinsa. Birnin yana kuma kusa da yankunan Hakomai. Sirte shine garin haihuwa na tsohon shugaban mulkin kama karya Muammar Gaddafi, kuma ya yi zama a ƙarƙashin ikon kungiyar IS kafin gwamnati ta kwato shi daga hannun masu tsatsauran ra'ayin addini tare da goyon bayan Amurka. Libya tare da tana fuskantar tashe-tashen hankali tun sa'ar da aka hambarar da Gaddafi, aka kuma kashe shi a shekara ta 2011. Dukkan kokarin daidaita siyasar kasar sun tashi a tutar babu. Bangalorin biyu suna yaki da juna ne don neman iko da Tripoli tun a watan Afrilu, lamarin da ya rutsa da dubban fararen hula.
Murtala Faruk sanya nake ne karanto labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin, ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya fitar da gargaɗi ga Amurka mazauna Najeriya cewa su yi taka tsantsan a daidai lokacin da ake ci gaba da zaman ɗarɗar tsakanin Amurka da ƙasar Iran. Babban Gida Jibrin ya haɗa mana wannan rahoto kan wannan batu.
Gargaɗin wanda ofishin jakadancin na Amurka ta wallafa ta shafinta ta yanar gizo ta umarci Amurkawa Najeriya da su kasance masu taka tsantsan tare da lura da harkokinsu, kama daga inda za su da waɗanda suke hulɗa da su da kuma waɗanda ke kewaye da su. Ko da yake sanarwar ofishin jakadancin bai fito ƙarara, ya yi ƙarin haske ko da irin barazana Amurkawan za su iya fuskanta a Najeriya ba, amma sanin kowa ne cewa Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da ke da ɗimbin mabiya musamman Shi'a da ake zargin su da samun goyon baya ko daukan umarni daga shugabannin kasar Iran. Yanzu haka ma dai shugaban masaban Shi'an a Najeriya Sheikh Ibrahim Azzazaki ya shafe shekaru fiye da hudu kenan a hannun jami'an tsaron Najeriya. To ko ya ƴan Najeriya ke kallon wannan cece-kuce na Iran da Amurka zai shafi Najeriya ta fuskar tsaro da kuma zamantakewa? Tambayar kenan da naiwa wasu ƴan Najeriya, ce kuwa har da Dr. Shaibu Ancau, malamin kimiyyar siyasa a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
Kasancin da aka yi jirin jihadi na ƙasar Iran, ƙasashe guda biyu a duniya su ne suka fi ainihin samun illan ainihin wannan jirin jihadi na ƙasar Iran, daga kuma Najeriya sai Lebanon, wanda ta kasar Lebanon aka zo aka dasa ainihin Hezbollah, wanda shi ne suke matsayin masu kusan laba gwamnatin ƙasar guda biyu, wanda ka ga yau yan watanni nawa an kasa samun shugaban ƙasa ingantacce kwararre guda ɗaya a ƙasar Lebanon. To kaga Najeriya tana ɗinbin magoya bayan ƴan Shi'a wanda suke mika wilayensu ga ƙasar Iran. Saboda ina ganin akan haka ne ita Amerika take ganin tunda akwai yawanci ƴan Shi'a, wanda kuma dukkan wani abu da aka yi kaga dukkan ƴan Shi'a da ke duniya wannan abu da suna Allah wani da shi, kuma za su iya kokari su ma su iya ɗaukan wasu matakai a kan ainihin ƙasar Amerika. Shi ne ita kanta ofishin jakadanci na Amerika da ke Najeriya suka kokari su jawo hankalin Amerikawa da ke zaune a Najeriya domin su gane cewa za a iya kai musu hari a kowane lokaci ko kuma a wani jiri da ba sa tsammani.
To ko ya sauran talakawan Najeriya ke kallon wannan ja-in-ja na Amurka da kuma kasar Iran, ga dai abinda wasansu ke cewa.
Ya ba an yi kuskuren kashe shi, dukkan mu nan kasashen duniya ne baki da Najeriya mu nan kanta, ana cewa Amurka su taka tsantsan. To yanzu wannan tashi hankali za mu kira da manyan kasashen duniya din, yan sandan duniya kenan, su taka tsantsan kada wannan abu ya kawo mana yakin duniya, su yi hankali su kamo su kwantar da hankali insha Allah.
To wannan rikicin da gaskiya Najeriya yanzu nan abun ta faru ne, kowane kasa yanzu gaskiya tashi hankalin da ake samu yanzu rikici nan da can. To gaskiya sai dai mu je mu rungumi addu'a, idan gaskiya addu'a ne mafita, amma muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo mana karshe da wannan abubuwan. Ko Najeriya ma yanzu ba su a cikin mu gashi dai dai wannan aji wannan yau aji wannan gobe, amma da albarkaci manzo Allah, Allah kai mana mafita.
Shi dai wannan gargadi da ofishin jakadancin na Amurka ta fitar ya zo ne a daidai lokacin da ita ma rundunar ƴan sandan Najeriya ta yi gargadi ga ƴan Najeriya da su kauce wa shiga duk wata zanga-zanga ko taruka masu nasaba da rikicin Amurkan da Iran abinda kuma masana ke kallon hannun kamar sanda ne ga ƴan kungiyar Shi'a wanda dama suke takun saka da jami'an tsaron tun bayan kama jagoran su Sheikh Ibrahim Azzaki babin da cikin murya Amurka daga Lagos
to ga da baban gidan jibrin kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan waka yanzu da yana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu a gobe muke cewa karfe 2:14 na dare ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya baba ya kuma kire ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin A cikin shirin farko na wannan sabuwar shekarar 2020, za mu duba irin alƙaluma da hukumomi masu kula da ababen hawa a ƙasashen mu suke fitarwa na hatsarin da aka samu a shekarar da ta gabata. A cikin wannan lokaci na shekara ne hukumomin kiyaye hatsarin ababen hawa a ƙasashen mu suke bada bayanin abubuwan da suka faru akan hanyoyin mu. A yau shirin hadau lafiya zai kawo muku alƙaluma akan hatsarin ababen hawa a ƙasar Ghana ne. Inda za mu tattauna da Isa Ali, shugaban kungiyar VALD mai zaman kanta, mai fafutukar rage hatsarin ababen hawa a Ghana, inda ya faro mana bayanansa kamar haka.
Sai mu ce dai yan sanda kenan masu duban sha'anin motoci kenan. Sun fito da sai mu ce adadin mutanen da suka rasa rayukansu kenan cikin shekaran da ya wuce shi ne 2019. Kan takardar dai suna gwadawa cewa from January kenan zuwa har November mutanen da sun kai rasa rayukansu sai mu ce fadin Ghana baki daya muna ce 2,803 kenan da suka yi rashin rayukansu.
2,803
kenan. 2,803 kenan mu ce dai nan da zuwa 2,000 kenan da sun kai rashin rayukansu. Gaskiya ababen da sun kwara cewa sanadiyan wannan sai mu ce rashin yanda an kai mutane suka rashin rayukansu shine na farko. Wasu gaskiya sai mu ce masu tuki kenan suna gudu da mota shine over speeding kenan wannan na farko kenan. Sannan na biyu kuma akwai yanzu mun ka duba cikin sai mu ce Ghana baki daya jama'a na amfani da abin da ake ce motorcycle. Mun duba sai mu ce
wato babura kenan.
Babura kenan da sai mu ce motoci suna ci accident da suke ciki gaskiya yana kawo matsala sosai saboda da yawa wanda ke amfani da babura kaga su ma suna gudu da babura ba kamar yanda doka ta gwada ba na farko kenan. Sannan na biyu kuma suna yanda suke gudu gaskiya ba su a turawa na bin kamar ba su gudu kamar yanda an ka ajiye road regulation suna gudun ne yanda suke so. Sannan kuma akwai element ababen da ta mu ce hula kenan na hawan babura gaskiya ba su amfani da shi. Sannan wasu kuma gaskiya sai sai mu ce shaye-shaye kenan za su tuka mota sai daga su yi sun sha giya banda wannan kuma wai akwai ababen da kuma wasu ke sha ba giya ba ne amma wasu kwayoyi da ke bari sai mu ce yake ya fidda mutum cikin hankalin shi wannan ababen kuma na cikin ya kawo mana matsala. Sannan kuma suna gwadawa cewa wannan babban matsala ne hanyar motocin gaskiya wasu ba wuta ba street light yadda turawa ke sanya gaskiya ya kawo damuwa sosai saboda shi an duba cikin wanda sun kai rashin rayukansu dubu zuwa 3,000 na in dai za a duba motocin da baburan da sun ka samu hasari kenan duka in an ka hada an samu almost 12,500 sai mu ce
12,502
kenan. So mun ka duba 12,500 da sai mutanen da sun kai rashin rayukansu kusan mu ce 3,000 gaskiya ya kawo matsala sosai. Kuma in an ka duba cidayan da an ka samu cikin sai mu ce 2019 kenan 2018 in an ka haɗa yana nuna cewa kamar gaskiya an samu hatsari 2019 ya fi 2018.
To dama abinda nike so in gane kenan honorable shine galibi sai a samu wancan shekara yayi sauki da shekarar da aka shigo kusan kowace shekara ana yawan samun karuwa. Menene hukumomi suke yi na ganin cewa an dakile wannan abu don saboda yanda yawan hatsari ke faruwa akwai fargaba?
Gaskiya ne an mun ka duba wani lokaci kaga matsalolin da sai mu ce gwamnati zai da sai mu ce yan sanda suna zan kokarin da suke yi amma an mun ka duba aikin da suke gaskiya ba a samun ci gaba cikin magance wanga matsaloli ka gane saboda wasu harkokin gaskiya gwamnati na neman arziki sosai ta iya so ta magance waɗanda ababai don mun ka duba kaga hanyar motocin mu ba gani ba wasu motoci sai ka gan kaman naro ne ko single mu ce single
wato sun matsi ba su da girma
kuma mun ba ba yanzu gaskiya irin motocin da ke shigo mana gari ba karamin motoci bane ka gane jama'a na shin motoci ana shigo na motoci amma hanyoyin mu ba su budewa kuma saka ga wasu hanyoyi gaskiya saboda ba iya hagu gidaje ne dama kuma haka nan ka gani sai ya bari jama'a kuma gaskiya motoci sun yawa gari wannan kenan mun ka duba kuma kan batun shaye-shaye
daga wannan batun shaye-shaye ne kuma zamu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu sai a kasance da mu ya zama da din daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin Baba Yakub Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
a gida Baba Yakub yanzu kuma ga Haruna Mambako dauke da sharhin jaridin Jamhuriyar Niger.
Za mu soma sharhin jaridinmu na wannan mako na Jamhuriyar Niger da jaridar gwamnati Le Sahel da ta wallafo hoton Prime Minister Jamhuriyar ta Niger Brigitte Raffini yana nitsawa Usman Hassan na Tilabiri ta kubin nasarar zama sabon sarkin kukuwar gargajiya ta Jamhuriyar ta Niger a ƙarshen karo na ƙarshe kuma na 41 da yawakana a garin Maradi a ƙarshen makon jiya. Jaridar ta gwamnati Le Sahel ta Jamhuriyar Niger ta ce komai ya kammala cikin nasara a garin na Maradi inda aka gudanar da karo na kokowar gargajiya na wannan shekarar ta 2020 bikin inji jaridar ta Le Sahel na ƙarshe ya wakana ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Brigitte Raffini na kasar da ministoci da dama na gwamnatinsa da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da ya samu halatar karon na ƙarshe na kokowar ta bana ta Jamhuriyar Niger inji jaridar gwamnatin Le Sahel shi ko shafin ya M4 ya yi sharhi ne game da ganawar da aka yi a ranar 3 ga watan nan na Janairu tsakanin hukumar zabe ta Jamhuriyar Niger mai zaman kanta Seni da jam'iyyun siyasar kasar. Shafin na Niamey M4 ya wallafo cewa an yi ganawa ta tattaunawa da musayar ra'ayi tsakanin 'yan siyasar ta Jamhuriyar Niger da hukumar zabe mai zaman kanta ta Niger da ake ce ma Seni Commission Electoral National Independent wadda ta yi amfani da wannan damar inji shahin na Niamey M4 domin baiwa jam'iyyun siyasar ta Jamhuriyar Niger labarin inda aka kwana wajen ci gaba da rajistar masu zabe a sabon girgam na zamani da ake ce ma fishi biometric inji shahin Niamey M4 shi ko shahin tantam M4 ya wallahu cewa shugaban kasar Jamhuriyar Niger Alhaji Isuhu Muhammadu ya gana da shugaban zauren yan Jamhuriyar Niger da ke zaune a kasar Libya inda shafin na tamtam M4 ya ce shugaban kasar ta Jamhuriyar Niger ya gana da Malam Agila Sale Isa a ranar Lahadi da ta gabata a fadarsa gabanin haka shugaban na zauren yan Jamhuriyar Niger da ke kasar Libya da tawagarsa sun yi wata ganawa ta aiki da majalisar dokoki ta Jamhuriyar Niger a ranar Juma'a 3 ga watan Janairu da ya gabata inji shafin tamtam M4. Za mu kammala sharhin jaridunmu na wannan mako ne da wani labari na daban da jaridar gwamnatin Jamhuriyar Niger Le Sahel ta wallafa shine na bikin hauda tutar kasar ta Jamhuriyar Niger a Majalisar Dinkin Duniya a matsayin memba ta dindindin a ranar 2 ga watan Janairu da ya gabata. Jaridar ta gwamnati ta Jamhuriyar Niger Le Sahel ta ce sabbin membobin kwamitin sulhun na Majalisar Dinkin Duniya sun kama kujerunsu a wani bikin hauda tutocinsu da aka yi a New York a kasar Amurka kuma albarkacin wannan bikin jakadan Jamhuriyar Niger mai girma Abdu Abari ya yi jawabi inda ya bayyana manufofin Jamhuriyar ta Niger a tsawon lokacin da za ta zamantowa memba ta dindindin a kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya inji jaridar Le Sahel. Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a Jamhuriyar Niger.
to madalla gaida Haruna yanzu kuma sai wasu kan daga cikin sakon da kuma sauraron kuke kira ta wayar muku na ajiye mana
Imana mallana ga agaciwa Allah ya hakika abin da gwamnan Abdurrai Umar Abdullah ya tauta na kan abubuwan da suka faru ran asabar ana hanyar da ya turo zuwa a Maiduguri kan cewa an rufe hanya saboda Allah ya samu ne a matsalala ba abokuwar ta bai dace su zo sun tsoron da rufe hanya suna karban kuma ne a hannun mutane ba ya dace ne su duba ta ina ne yaran da suke shiga suke faro mutane su dage har su dace ne su bayan su tsare hanya fiye da mota duk wani ana karban kuɗin mutumin da zai yi
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garbace da nan da kungiyar muryar talaka ta kasar jihar Taraba hakika yadda gwamnan Baba Gama Zulum yake nuna ya damu da talakawan su da rayuwar su hakika muna masa fatan Allah ya taimake shi
Assalamu alaikum sashin Hausar muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam Madorin jihar Jigawa Najeriya ra'ayi na da zan bayyana a yau ina so ne kira ga al'ummar kasar ta Najeriya da suwa shugaban kasar Jalal Muhammadu Buhari addu'a game da irin ayyukan da zai yi kasar mu a wannan shekara ta 2023 bawan Allah nan manufofinsa masu kyau ne game da ci gaban Najeriya amma akwai wasu mutane waɗanda suke ga cewa sun kafe wa kasar nan komai amma yanzu shugaban kasar Jalal Muhammadu Buhari yana so ya tura kasar akan seti amma suna neman shi na sakamar angulu
assalamu alaikum mai magana Yusuf baban gaje mai trader ringin daga jihar Jigawa Najeriya zan yi kira ga shugaban Amurka shugaba Donald Trump ya kamata ya bi dokar da ainihin wato majalisar dokokin Iraki ta kada na janyewa sojojin Amurka daga kasar Iraki domin wannan shine mafi saukin da zai kawo zaman lafiya a kasar Iraki
assalamu alaikum sashin Hausa Radio America sunana Ayuba Garba Imam daga katin Madaki a jihar Bauchi ra'ayina na yau zan yi shi ne dangane da ciyar da yan makarantar primary school abinci wanda ake yi a fadin Najeriya lallai wannan shiri hakika ya sabu karbuwa kuma na zaga na ga yadda ɗalibai suke fitowa makaranta sanadiyan ciyar da wannan abinci da ake musu to lallai muna kira mu shugaban kasa Muhammadu Buhari muna so lallai wannan shiri ya dore kuma a ci gaba da shi domin a bunƙasa ilimi musamman a yankunan karkara na Najeriya
assalamu alaikum fashin Hausa ne mai Amerika sunana Sani Bala dake wurin Hausa da a jihar Yobe Najeriya ina godiya da wannan gidan rediyo na BOA da yake ba mu dama muke batan albarkacin bakin mu na rayukan mu kamar irin wanda suke sauraron gidan rediyo nan ko yaushe irin mai da tsara karfin guru Alhaji Mustafa Kyari ba shi da tashar da tafi wannan gidan rediyo na BOA Hausa da kuma irin dadin shirye-shiryen ku da kuke da kuma kullum muna yaban wannan gidan rediyo shi kuma sarki mai sauraron rediyo ne da kama kanya da labarai da yawa wanda kuma shi ma kansa yana jinjina wannan gidan rediyo don ci gaba ne ba a taba samun gidan rediyo da a duniya yake da tasiri kamar gidan rediyo biyoyi ba
to madalla mun gode ga waɗanda ka samu damar aiko mana da sakonni sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da karantawa da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
Kasar Filo kasashen Turai kawayen Amurka sun yi kira ga bangarori biyu na Amurka da Iran da su maida wukakin su kubbi biyu bayan alwashin da Iran ta yi na maida martani akan kisan babban komandan ta Qasem Soleimani da Amurka ta yi a Iraki duk da yake Amurka bata sanar da kawayen nata na Turai ba kafin kai harin akan komandan na Iran Prime Minister Britania Boris Johnson ya ce kasar sa ba za ta yi alhinin mutuwar Soleimani ba Tsohon mai baiwa shugaban Amurka shawara akan sha'anin tsaro John Bolton a jiya Litinin ya ce zai bayyana domin ba da shaida a zaman sauraron karar tsige shugaba Donald Trump idan har majalisar dattawa ta gayyace shi lamarin da zai baiwa Democrats ƙarin haske akan ainihin abin da ya faru a bayan fage akan yunkurin Trump na tursasawa Ukraine gudanar da bincike da zai amfane shi a siyasance.
To madalla masu sauraro a nan makarƙashin shirin namu na hantsi sai kuma an jima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirin. da shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk sai ne lista na gabatarwa sai kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau da Ralph Miss Mr. Phil Hashin kuma da na'ana kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.